a makalar da ya gabatar a taron shekara-shekara na kungiyar tsaffin ɗaliban kwalejin gwamnati da ke garin Birnin Kudu a jihar Jigawa. Ƙwararre kan lamarin ilimi a Najeriya Dr. Ayuba Tanko Abubakar ya ce alƙaluma sun nuna kashi 10 cikin 100 ne kawai na ɗaliban da suka cancanta suka sami shiga jami'a a bara.
A yanzu ɗan makaranta wanda duk ya gama secondary school bai ci jami'a ba, rayuwarsa ba daidai take ba sosai. Waɗanda suke secondary school da GSS da SSS da kuma suka tafi university sun kai fiye da miliyan 36 a Najeriya gaba ɗaya. Idan ka zo Jigawa state sun kai 620,000, sannan idan ka zo Kano state sun kai miliyan 1.5. To nake curriculum na education na secondary school akwai wannan introductory technology a daidaita shi a gyara shi da zama sai a senior secondary school za a yi shi, kuma duk wanda ya gama wannan a bashi certificate cewar yana da certificate ɗin iya aiki. Sannan a haɗa wata makaranta wadda ba za ta fi wata 6 zuwa shekara 1 ba, wadda za a ba duk samarin waɗanda suka gama wannan ikon su je su yi aiki, saboda haka rayuwarsu za ta yi amfani.
Ra'ayi dai ya bambanta tsakanin masu nazari a fagen ilimi a Najeriya game da matakin ƙara yawan jami'o'i ko kuma faɗaɗa waɗanda ake da su da nufin baiwa kowane ɗalibi 'yancin samun gurbin karatu a jami'a. Shugaban ƙungiyar shugabannin jami'o'in Afirka ta Yamma kuma shugaban jami'ar jihar Jigawa Farfesa Abdullahi Yusuf Rubado na cewa
Najeriya yanzu muna da jami'o'i 152, to wanda kuma na tsawon kansu sun fiya kusan 68. To amma in ka duba yara nawa ne waɗannan jami'o'in suke ɗauka, bai kai 10% ba na waɗanda suke neman su shiga jami'o'i. Suna da gurbi amma yara ba su iya su biya kuɗaɗen da ake so ba. To dole ya zama na kusan 90% duk sai da su je na gwamnatoci. Faɗaɗa jami'o'i yana da amfani sosai idan aka faɗaɗa public universities ɗin. Balanta yanzu karatu ya bunƙasa da technology, so ina gani dole a lura da duka biyu. Za a establishing sabbi amma kuma waɗanda suke a ƙasa yanzu ya kamata a duba su, a faɗaɗa su, a gyara su yadda za su ɗauki yara da yawa.
Batun warware matsalolin da ɓangaren ilimi ke fama da shi a Najeriya dai yana daga cikin maradin kafa ƙungiyoyin tsaffin ɗalibai a makarantun ƙasar daban-daban. Amma Alhaji Nuhu Isa Abdullahi da ke zaman shugaban ƙungiyar Bikoba ta tsaffin ɗaliban kwalejin gwamnati a garin Birnin Kudun jihar Jigawa, wanda ta fara yaye ɗalibanta fiye da shekaru 50 baya, ya ce akwai ƙalubale.
Wasu idan suka samu dama ko suna gwamnati sukan duba makarantar, alal misali wasu kuma wanda ba ma a gwamnati suke ba suna wani guri daban ko suna ayyuka daban-daban. Idan an nuna musu ga matsalolin da ainihin makarantar nan take ciki, wasu suna yi amma da dama gaskiya na ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke samu. Waɗanda suke gurin da magana sun fi waɗanda suke tallafawa makarantar yawa. A cikin chapter da muke da su sama da 40 a wannan shekara, guda 6 kawai suka ba da annual degree.
Alhaji Nuhu Isa Abdullahi kenan ɗan kadai ɗungumal Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.